أكرمك الله تفضل مشكورا قرأت القرآن مجرما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها جهله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم
ما شاء الله an sararu karatu alqur'ani kenan mai girma daga bakin sakataren wannan kungiya na markazul ahbab rasul wa albayt al-adhar wa ashabihi al-kiram und brothers hood association kobe street bauchi a kai tsaye zamu kira ɗaya daga cikin manyan manyan malaman mu da wannan kungiya wato kuma taurarin mu a al-sheikh malam abdul fasih as-sani at-tijani wato jigan malamu shaq amir al-awliya a al-sheikh aminu bakin kufa a maudu'in da malam zai gabatar mana shine a hujjoji yin maulidi ko me ake nufi da maulidi wannan ita ce maudu'in da muka bawa malam a dama mun tsaga kowane malami idan ya zo maudu'in sa awa ɗaya ne kawai insha Allah a karfaka Allah wa tafaddal mashkuran
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بايان هكا masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suke zauna a wannan rahaba mai albarka filin da ake yin wannan taro na aihuwan fiyayyen halittar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dattabai manya iyayenmu matasa yan uwana da almajirai yan uwana da kuma malamai wato shugabanninmu sannan kuma da waɗanda suke jagorori na waɗannan ƙungiya mai albarka kama daga shi Mala Aminu da shi wanda ya karatu yanzu sakataren wannan ƙungiya da duk ƴan uwa gaba ɗaya ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bayan haka maudu'i da Mala Aminu ya bayar yace za a yi magana a kai shine wato hujjojin yin maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama hujjojin yin maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to abin mamaki a ce musulmi dan adam wanda yake da yana da awan bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama amma kuma yana neman hujja akan yayi farin ciki da ranan ko ranar zagowar aihuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kaman yanda malamai suke faɗa duk lokacin da mutum yake yin maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kaman yana yin maulidin kansa ne idan kana maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yin maulidin kanka ne kana tunawa da ranar samuwanka ne kana tunawa da ni'imar da Allah ya yi maka ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine dan ba na samuwan dukkan halittun Allah marhaban ya marhaba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine dan ba na samuwan dukkan halittar Allah gaba daya kaman yanda maulana Musa Yusuf an-Nabhani radiyallahu anhu yake fada a cikin hamziyarsa yana cewa nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan min jundihil anbiya'u illatal kauni anta kunta walau laka ladamat fi ghaibi al ashya'u ya rasulullahi nurukal kullu haskenka ne dukkan komai daga haskenka Allah ya samar da komai wal wara ajza'u duk wani halittun Allah wani bangare ne na wannan hasken kan ya rasulullahi nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan ya babban wannan annabi sallallahu alaihi wasallam min jundihi yana daga rundunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al anbiya'u aka samu annabawa illatal kauni annabi kai ne dalilin samuwan dukkan halittu anta kunta walau laka kai ne dalilin samuwan dukkan halittu walau laka da ba dan kai ba ya rasulullahi ladamat fi ghaibi al ashya'u da duk wani abin da Allah ya halitta yanzu suna cikin gaibu ba za a ga waɗannan abubuwa ba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunda shine dalilin samuwan dukkan halitta ashe duk lokacin da ka zo kana maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman kana maulidin samuwan kanka da kanka ne shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah baya bukatan sai kai mai maulidi dan ya daukaka in kai wannan maulidin kai ka daukaka in ka yabi annabi Muhammadu kai ka daukaka in ka daga martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam martaban kanka ka daga saboda shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka yi mai a wajen maulidi ne ko ba a wajen maulidi ba Allah ya riga ya gama mai komai babu wani abu da zaka yi ci kwaya daya na daga darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka samu Allah bai riga yayi wa annabi wannan abun ba ashe duk lokacin da zaka yi bi annabi ko zaka yi maulidin annabi ko zaka daga darajar annabi kaman kana daga darajar kanka ne dan haka wani mawakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa iza madahtu muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi muhammadi, idan na yabi qasidata da annabi muhammadu, ai idan na yabi annabi muhammadu da qasidata, to kuma lallai a lokacin ma kuma ina yaban qasidan nawa da kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Haka sayyidina rasulullahi yake, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maulidinsa wani abu ne mashru'i a musulunci. Maulana Shehu Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu yana cewa an samu yin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujja wa maulidin manzo Allah a fadin Allah bismillahir rahmanir rahim wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah yace ya rasulullahi dukkan labarbarin manzanni muna kissanta maka, mu baka kissan annabi Ibrahim, mu baka kissan annabi Yusuf, mu baka kissan annabi Hud, mu baka kissan annabi Lu, mu baka kissan yar. Allah yace duk wannan manzanni da muke baka kissan su, muna baka kissan su ne da tarihin su saboda mu tabbatar da zuciyanka. Sai Maulana Mushir Ibrahim yace idan ana ba wa sayyiduna rasulullahi kissan ƴan uwansa annabawa dan a tabbatar da zuciyansa akan san su, ashe mu ya kamata a dinga ba mu kissar manzo Allah a gurin maulidi dan a tabbatar da zuciyar mu akan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sa'annan malamai suka ƙara cewa cikin hujjar maulidi na biyu da suka ciro a cikin Qur'ani, Allah yana cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ka gaya musu ya rasulullahi bi fadlillahi saboda falalan Allah, wa bi rahmatihi da kuma rahamar da Allah ya yi musu, fa bizalika falyafrahu da wannan abun to ya zama da jama'a kullun sun dawwama a cikin farin ciki, farin cikin da za su yi da falalan Allah da rahamar Allah, huwa khairum mimma yajma'una, wannan abun ya fi alkhairi akan dukkan abun da za su tara. To idan an dawo an ce kai farin ciki da falalan Allah, kai farin ciki da rahamar Allah, to idan kana son ka san wane ne rahamar Allah, ka koma cikin Qur'ani. Rahamar da aka ce kai farin ciki da ita din nan, zaka ga Allah yana cewa manzo Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya rasulullahi ba mu aiko ka ba sai dan ka zamanto rahama wa dukkan talikai gaba daya. Dan haka ashe rahamar da aka ce ai farin ciki da ita wancan ayar, rahamar in ka zo Qur'ani ya fassara ma manzon Allah ne wannan rahama. Kaga ashe manzo Allah mazaunin sa na rahama, dole mu dinga farin ciki da shi, muna samun annashuwa da shi, muna tsayar da maulidodin sayyidina rasulullahi. Manzo Allah yana ƙara faɗa a hadisi yana cewa ana rahmatun muhdad, manzo Allah ya ce ni ne rahmatun, rahmar Allah muhdatun, wanda Allah ya bada kyautanta wa dukkan halitta gaba daya. Allah ya dauki kyautan annabi Muhammadu a mazaunin sa rahama gaba daya, ya ba wa halitta kyautanta. Manzo Allah yana cewa a wani hadisi yana wadi'u wa kansa sallallahu alaihi wasallam cewa la yudkhilukum ala yudkhilu min qadan amaluhu aljannata ala illa bi rahmatillah aw kama qala min ma hadha ma'nahu. Manzo Allah yace ba wani mutum daya da aikin sa zai shigar da shi aljanna, wala ana koda ni illa bi rahmatillah, sai da rahmar Allah. To rahmar Allah kuma dama a hadisi nan ma manzo Allah yace ma ana rahmatun muhdatun, ma'anan hadisin ba wanda zai shiga aljanna sai ta hanyar annabi Muhammadu, saboda manzo Allah shine rahmar Allah. To dan haka rahmar Allah nan kuma ana son ka dinga farin ciki da ita. In kana farin ciki da rahmar Allah, kana godewa Allah akan rahmarsa da ni'imominsa, shi kuma Allah ya ce zai ƙara maka, la in shakartum la azidannakum, in kuna yawan godewa Allah zai ƙara muku ni'imominsa, wala in kafartum inna azabi lashadid, duk wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa ni'imomin Allah, inji Allah ya ce to azabar Allah fa ya sani mai tsanani ne. To idan an godewa Allah akan ni'imar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, Allah in ya tashi zai ƙara ma ni'ima, zai ƙara ma ni'imar da da baka da ita ne. To amma annabi Muhammadu ba ni'imar da ya kaisa. To idan ka zo ka godewa Allah akan wannan ni'imar, ni'imar shine sai Allah ya sa annabi Muhammadu ya zama ya cece ka a ranar kiyama, sannan kuma ya ƙara cika zuciyanka da kaunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Ɗan uwa, abubuwa da maganganu da waɗansu maƙiya annabi, maƙiya waliyai bayin Allah, maƙiya maulidin annabi suke yawo da shi, cewan maulidin annabi bai da asali a musulunci. A ƙaddara soyayyar annabi, soyayyar annabi yanzu sai an ce ma kaso annabi, annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyar sa koda a kaddara cewa a kaddara babu aya babu hadisi da tace ka suka ce ka so annabi to manzo Allah in ka duba abinda manzo Allah yayi maka da irin rahmat da manzo Allah ka samu ta sanadiyar sa zaka ga cewa ya kamata ka so annabi Muhammadu kai maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke kiyamatan maulidin manzo Allah suna kiyamatan maulidin annabi ne saboda na kasar da suka samu ta soyayyar annabi Muhammadu a cikin zuciyarsu amma da sun so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama lalle ya cancanta ayi mai maulidi kamar yadda muka faɗa maulidin nan ba wani abu bane guri ne da za a zo a karanta tarihin manzo Allah a karanta sirran manzo Allah hakurin annabi kyautan annabi juriyan annabi jarumtan annabi yanda annabi yake son mu yanda mu ma ya kamata mu so sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waɗannan abubuwa su ne ake karantawa a wajen maulidi a sa zukata su rayu da ambatan annabi a rayar da zukata su dinga karban wato kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duk yanda zasu je a duk cikin lokaci a kowani irin yanayi suka samu kansu ta yanda ba za su mance da annabi ba sa'an nan jama'a kowani abu a duniya Allah ya shardanta ka'ida sunna kauniya duk wani abu da muke son mu tuna da wannan abun idan ranan misali ranan wato samun yanci ne zaka ga an ce ma 1960 za a samu za a tuna da ranan samun yancin Najeriya ranan wani abu misali musabaka ne za a ce duk shekara ana yin musabakan alqur'ani ana tunawa da wannan ranan kowane abu da zaka samu yana nan da kwanakin sa da daddin sa a duniya kana tunawa da wannan abu to kai a mazauninka na wanda kake tuna waɗansu abubuwa da kake rayuwa da su kullum wani abu ka tanada dan ya zamana kana tunawa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wani abu ka tanada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kaddara babu hadisin da yazo yace maka kai maulidi ya kamata mutane su fahimci usulubin annabi manzo Allah mutun ne mai yawan tawadu abu in ya shafe shi baya zuwa yace nace ku yi abu kaza a kaina Annabi sallallahu alaihi wasallam koda zai faɗa misali zaka ji yace ana ahqarul ibadi ila Allah ni nafi kaskanci a cikin dukkan bayin Allah manzo Allah yana cewa ana anzaluhum martabatan ni ne nafi su kasa da martaba annabi yana kaskantar da kansa sallallahu alaihi wasallama amma in ya tashi zai ce shi wani ne sai ka ji yace ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban adam amma sai ce ma wala fakhra ban faɗa dan alfari ba manzo Allah baya gwada kansa saboda ni akwai sifan tawadu a jikinsa yau shi kake jiran annabi Muhammadu a mazaunin sa wanda Allah ya zuba mai tawadu ya ajiye shi a mazaunin mazarin tawadu na bayin Allah kake jira kaga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce maka ku yi mun maulidi ku tuna da ni ku yi kaza tare da cewa akwai hadisin da ya ishara manzo Allah ya haka an ga yana azumi duk ranar litinin aka tambayi manzo Allah aka ce ya rasulullahi me yasa kake wannan azumi manzo Allah ya ce zaka yawmun wulidtu fihi a wannan ranan ne aka haife ni kaga kalmar maulidin gashi wulidtu an haife ni a wannan ranan manzo Allah ya ce aka haife shi kaga ashe manzo Allah ya bamu daman mu yi maulidin sa idan ma mutun yana da sabani yana ganin bai cancanta ayi maulidi ba gurin da muka samu sabani da shi gurin kaifiya ne amma asalin maulidi yana nan saboda manzo Allah yayi kaga in ka zo kace annabi bai yi maulidi ba ka samu matsala sai dai kace annabi yayi maulidi amma da azumi eh to kaga nan mun samu ashe mun samu maulidi na da asali kenan an yi maulidi gurin da muke sabani da kai gurin kaifiya ne kai ka ce annabi azumi yayi mu kuma taron jama'a muke tarawa mi to matsalar shine wato sun ce annasul mutlaq yabqa ala itlaqihi ma lam tati qarinatun tuqayidu haka malaman usul suka ce in an samu wani nassi wannan nassin a saki a cikin alqur'ani ko a cikin hadisin manzo Allah wanda annabi yayi wani abu ko yace ayi wannan abun to idan nassin yazo wannan nassin zai zauna a yanda yake ba zai taba juyawa ba har sai in an samu wani abu daga cikin nassi kuma again yazo yace a wannan nassin ya mai iyaka ko ya mai katanga sannan sai ka dakatar da wannan abu to idan an samu nassi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maulidi annabi da ya maulidi ya kawo azumi amma da ya azumin bai ce kar ku yi maulidi na ba sai ta hanyar azumi kaga annabi bai faɗa ba ya bar mana kofa a bude to wannan kofar tana nan a bude sai dai in wani nassi ne manzo Allah ya zo ya ce
kar ku yi maulidi sai dai in za ku yi azumi, kar ku yi taro sai in za ku yi azumi a kaina. To kagan annabi ya faɗa haka, to anan ne sai ka kafa mana hujja. Amma tunda manzo Allah bai faɗa ba, kaga baka da hujja. Sa'annan kuma abinda malamai suke faɗa shine cewa annabi bai yi ba ba hujja bane a addini. Kayo kana cewa annabi bai yi maulidi ba, wannan ba hujja bane, ragwanci ne da kuma rashin karatu yasa kake faɗan haka. Abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi ba a addini, inda za a zara waɗannan abubuwan zaka ga musuluncin ka ba abin da ya rage, zaka ga ba abin da ya rage maka a cikin musulunci. Kuma annabi bai yi waɗannan abubuwan ba, amma an zare su zaka ga babu musulunci. Dan haka annabi bai yi ba hujja bane. Allah ya ce wa ma ate kuma rasulu fa kuzuhu wa ma ne yakum anhu fantahu, abinda annabi ya kawo ku karba, abinda ya hana shikenan ku bari. Kaga annabi ya kawo maulidi mun ce zaka yawmun wulidtu fi wa ma ne yakum anhu fantahu, in ya hana ku wani abu kwanu, to ba mu samu hujja ko da kwaya ɗaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana yi maulidi ba. Kuma in kana cewa zaka kafa hujja da rashin yin maulidi, kana cewa saboda annabi bai yi maulidi ba, to ga waɗansu abubuwa wanda muke son malam ya dube su ya gani in musulunci za su tsaya da kafan su in babu waɗannan abubuwan kuma manzo Allah bai yi ba. Misali, bayan annabi Muhammadu, babban ni'imar da muke da ita shine Alkur'ani. Bayan manzo Allah shine babban ni'imar da muke da shi shine Alkur'ani. To idan ka dauki Alkur'ani, wannan mushafu Usmana ko kuma kace al-mushaful Usmani, wato ta hanyar idafa mushafu Usmana ko al-mushaful Usmani, shi kuma ta hanyar annatuwar man'ut, idan ka dauki wannan Qur'anin da kake karantawa yau, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin shakali da wasali da dugo da aka yi wa wannan Qur'anin, juzi'i sura sura, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya bar Al-Qur'ani ba. Manzo Allah ya bar Qur'ani ne yana rubuce a jikin duwatsu, ganyayyaki, fata, haka manzo Allah ya bar Qur'ani. Wancan sahabin wannan suran tana wajensa, wancan sahabin wannan suran tana wajensa, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba tare da an hada wannan Qur'anin ba. Lokacin da aka je aka yi wani yaki aka kashe mahaddata da yawa, sayyidina Umaru yazo ya samu sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, yake ce mai ya kamata ayi kokari a samu mahaddata a hada Qur'ani guri daya, saboda yakin nan da ake yi ana tsoron cewon kar a je ayi yawan kashe mahaddata. Sayyidina Abubakar yace, budan bakin sa yace, wallahi ba zan aikata abinda Annabi Muhammad bai aikata ba. Kaga she sayyidina Abubakar ya gwada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar Qur'ani a rubuce ba. Sayyidina Umar yana tarar rashin Sayyidina Abubakar dai, har Allah ya yadda Sayyidina Abubakar yace, sai da naji Allah ya sa min a zuciya na yadda da wannan aikin za a yi. Sayyidina Umar ya je sa aka sa Ubay ibn Ka'ab, aka zo aka tara Qur'ani. Bayan an tara wannan Qur'anin, yana hannun Sayyidina Abubakar, khalifancin Sayyidina Umar da yazo yayi. Bayan Sayyidina Umar ya rasu, aka bar wannan Qur'anin a hannun matan Annabi Muhammadu, yar Sayyidina Umar, ummuna Sayyidatuna Hafsa radiyallahu anha. Wannan Qur'anin yana hannunta. Bayan nan zamanin Sayyidina Usmanu da aka fara samun canjin kira'o'i, wannan yazo ya ce kaza, wannan ayan aje an ce kaza, Sayyidina Umar sai ya ce, Sayyidina Usmanu sai ya ce a karbo wannan Qur'anin. Aka karbo wannan Qur'anin, aka zo aka ƙara mudarasarsa, aka zauna da sahabbai suka tantance, aka rubuta waɗannan Qur'anai guda shida din ko bakwai, aka aika shi gari. A wannan Qur'anin da Sayyidina Usmanu ya rubuta, babu dugo, babu wasali, babu ƴaƴa. In ka zo zaka karanta baka san yanda zaka karanta ba. Haka aka gama zamanin Sayyidina Ali ya zo ya tafi, zamanin Muawiya aka zo aka tafi, har sai lokacin wajen Hajjaju aka samu lokacin da aka yi dugo wa Qur'ani, aka yi dugo, aka yi wasali wa Qur'ani. To kaga wannan dugo da wasali da aka yi wa Qur'ani, da shirya Qur'ani sura sura, chapter chapter, wani abu ne bid'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. To idan ka zo ka ce manzo Allah bai yi maulidi ba, ya zaka yi da Qur'anin da kake karantawa yau? Zaka bar, zaka wurgar da Qur'ani ne, saboda shi ma manzo Allah bai bar Qur'ani akan haka ba? Kaga wannan ya kamata mutane su fahimci yadda al'amura yake. Kaga yanzu wannan Qur'anin kana dage shi a cikin al'umman musulmai, ka dage wani bangare babba, ko ka dage ma musulunci gaba ɗaya za a ce. To amma kuma dai annabi ba haka ya bar Qur'ani ba, ba haka ya bar Qur'ani ba, ya bar Qur'ani ne daga cikin sufofin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda aka bayar a cikin at-taura, aka ce wa anajiluhum fi sudurihim, Qur'anin su yana kirjin su, ba yana cikin takarda ba. kaga ashe in kana gudun bid'a ne to daga yau karka ƙara taba Qur'ani na takarda sai dai kaje ka haddace irin yanda sayyidina Umar suka haddace su sayyidina Abubakar suka haddace amma matakar ka taba wannan Qur'ani ne fefa za a ce ka taba bid'a in kace maulidi bid'a ne wancan ma bid'a ne bayan Qur'anin manzo Allah abinda muke da shi na biyu mafi tsada shine hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan littattafai da muke da shi 60 sayin din nan gaba ɗaya babu littafin da aka rubuta shi a zamanin annabi babu littafin da aka rubuta a cikin zamanin al-khulafa'ur rashidun din nan gaba ɗaya sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali gaba ɗaya ba a rubuta wannan littattafan a zamanin su ba Bukhari Muslim abinan Tirmidhi Ibn Majah Nisa'i Abu Sunan Abi duk gaba ɗaya waɗannan littafai su muwa ɗaya Imam Malik gaba ɗaya babu su a zamanin annabi kai bil asali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin muslim manzo Allah ya yani yace la taktubu anni wa man kataba anni ghayra alqur'ani falyamut kar wanda ya rubuta hadisi na inji annabi yace duk wanda ya rubuta hadisi na yaje ya goge ya share to ya zaka yi da wannan kuma yana cikin sayyid muslim annabi yana rubuta hadisi da aka rubuta hadisi bid'a ne in ka ce bid'a maulidi bid'a ne wannan ma bid'a ne amma daga baya da malamai suka ga cewa in ba rubuta ba mutane za su halaka dole suka yi wa abun tawili aka ruwa aka rubuta amma dai bid'a ne bid'a wani iri bid'a mai kyau bid'a mai kyau so kaga ashe ba duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bane zai zama bid'a bayan wannan ga Qur'ani ga hadisi ka zo abu na gaba wannan tafsiri da ake a cikin azumin watan Ramadana kaga malami ga mai tafsiri ga mai jan baki ga mai kaza kaga ana ta yi har watan Ramadana ya fita ba a taba samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koda su daya ya tara mutanen sa yace watan Ramadana din nan zamu dinga yin tafsiri a samu wani sahibi yana jawa annabi aya ba wannan bid'a ce bid'a ce ba taba samun manzo Allah ya ka ba taba samu sabban annabi ya ka ba bal manzo Allah ma baya tara sabban sa yi musu karatu na kwana daya biyu annabi baya haka in yayi musu karatun kwana daya sai an yi sati kuma ba ƙara yi ba saboda manzo Allah yana gudun kasu kosa amma kai ka rufe watan Ramadana cik kana tafsiri sannan kuma sai ka zo ka ce kana buƙatan a baka hujjar maulidi kai a ina ka samu hujjar yin tafsiri sannan ga musabaka musabakan nan da mutanen nan suke musabaka alqur'ani kullum muna faɗa wannan musabaka sai dai ta zamanto bid'atun hasanatun bid'a ce amma mai kyau amma dai manzo Allah bai yi musabakan Qur'ani ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'ina ba su yi ba duk waɗannan abubuwan ga sunan suna nan burjik waɗanda abubuwan da kake ganin su a mazaunin in ka ce komai sai an ce ma annabi yayi zaka yadda to musuluncinka zai samu matsala saboda za a yi ta ɗebo ma abubuwa masu yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba babu ma misalin da ya wuce wannan Qur'anin da kake karantawa ba haka annabi ya bar wannan Qur'anin ba annabi bai bar Qur'ani a tare guri ɗaya ba sallallahu alaihi wasallama so kaga ashe bid'a ne to yanzu zaka zo kace tunda annabi bai ba ni bazan karanta wannan Qur'anin ba kaga ka halaka in ka faɗa haka ko kuma kace hadisan annabi ba zaka karanta ba tunda annabi bai ba kaga shi ma ka halaka to dan uwa idan ka gane waɗancan abubuwan haka maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maulidin nan da aka ce na annabi ba wani abu ake yi a wajen ba ambatan sayyidina rasulullahi ake yi ayyabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamana an zukata sun ƙara damfara da annabi kuma annabi shi yake faɗa yake cewa addibu auladakum ala thalasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'ati alqur'ani ko ladabtar da yaran ku akan abubuwa guda uku san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama san iyalan gidan annabi Muhammadu yawan karatun alqur'ani waɗannan su ne abubuwan da ake a wajen maulidi yanzu na zo na samu malam ya bude mana taro da addu'a bayan ya bude taro da addu'a aka samu wani yayi mana karatun alqur'ani sa'annan kaga an samu karatun Qur'ani bayan haka fa annabi Muhammad shi ya tara mu anan kuma iyalan gidan annabi zamu yabe su su suka tara mu anan kaga wancan hadisin da annabi yake kaman ishara yake yana cewa jama'a a ruwa taro ayi maulidi dan haka kururuwar shedan da yake yawo tsakanin matasa in an zo a ce ma annabi bai yi maulidi ba ni ba zan yi ba ce mai annabi bai rubuta Qur'ani ba daga yau karka ƙara taba Qur'ani in ka isa in ya isa ya fito ya gaya maka ya ce ba zai ƙara taba Qur'ani ba daga ya ce ba zai taba Qur'ani ba ya zama mai ya zama kafiri kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce me bai rubuta wannan Qur'anin ba hadisi ma kuma ya hana ya ce la taktubu anni faman kataba anni ghayra alqur'ani falyamut kar wanda ya rubuta hadisi na balla Allahumma illa mutun daya da aka samu ruwayar sa da manzo Allah yazo bai iya rubutu ba wannan bai iya karatu ba ya karbin hadda manzo Allah ya ce uktubu li abisha manzo Allah ya bada izini ya ce a rubuta mai bayan shi kuma annabi bai kara bada izini ya ce a rubuta kowa ba sai sa sahabbai su kansu ba samu zaka samu ba su rubuta waɗannan abubuwan maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ajewa saboda me yawanci kokwalan larabawa ta dogara ne akan hadda abinda mutun yaji kawai ya haddace shikenan abinda mutun yaji ya haddace to dan haka yan uwa babban kuskure ne a samu mutum musulmi wanda ya imani da annabi Muhammad amma yana cewa bai yadda da maulidin manzo Allah ba wannan in kana neman mutum asararre to ka samu mutumin da yace ya yadda da ko ba ma bai yadda da maulidin manzo Allah ba wallahi billahi allazi la ilaha illa duk mutumin da baya bi alal aqalli sai dai Allahumma kace kai ka yadda da maulidi amma ba za ka yi ba wannan abu daban amma ka ga masu yin maulidi kace musu suna yin bid'a taruwa akan annabin ne bid'a me yake ya wajen maulidin nan ne ba yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi bane idan an zo a faɗi darajojin annabi a faɗi hakurin annabi a faɗi mujizozin annabi to za ka samu a wajen yaban nan wasu za su yabi kyan annabi sufofin annabi wasu su yabi hakurin annabi kawaicin annabi to ka koma cikin alqur'ani zaka ga Allah duk yana yin wannan abu misali Allah yana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabo iri biyu Allah in zai yabi manzo Allah yakan yabi annabi gaba ɗayan sa in ya kalli annabi Muhammad sai yabi manzo Allah yakan ce bismillahir rahmanir rahim wa innaka la'ala khuluqin azim ya rasulullahi kana kan wasu dabi'u wasu halaye masu girma kaga wannan yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaba ɗayan sa amma in Allah yana son ya yabi annabi gabobi gabobi abinda Allah yake cewa misali in Allah ya kalli hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa maramaita izramaita walakin Allah harama ya rasulullahi lokacin da kai jifan nan ba kai kai jifa da hannunka ba Allah ne yayi jifa kaga yanda Allah yake ban hannun annabi innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ya rasulullahi wadanda suke ma mubaya'a su gaisa da kai da Allah suke gaisawa hannun Allah ne akan hannun su in banda hannun manzo Allah waye za a ga mai wannan kaga annabi Muhammad misali in Allah ya kalli bakin manzo Allah zai yi bakin zaka ji yana cewa ma yanqu anil hawa in wa illa wahayyuha annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana akan san zuciya duk abin da kaji annabi ya faɗa Allah ne ya faɗa idan Allah ya kalli idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya bi idan sai kaji ya ce ma zagal basar wa ma daga idan ka ya rasulullahi lokacin da aka je Isra'i da Miraji bai kauce ba bai dagawa ba idan ka ya tsaya can idan Allah yana son wato ya bi kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce subhanallazi asri bi abdi laylan min almasjid alharam sarki ya tabbata ubangijin da yayi tafiyan dare da bawan sa to haka Allah yake kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabobi gabobi yana yabansa dan haka wani mawakin annabi da ya tashi anan sai yake cewa ya mustafal kauni min qabl nash'ati adam wal kaunu lam yuftah lahu iqlaqu ayarumu makhluqun sana'aka ba'da ma athna ala akhlaqika al khallaqu yace ya mustafal kauni ya zababban halittu min qabl nash'ati adam tun kafin Allah ya halicci annabi adamu Allah ya zabe ka yake cewa ya mustafal kauni min qabl nash'ati adam wal kaunu lam yuftah lahu iqlaqu ayarumu makhluqun sana'aka ba'da ma sana'a laka al khallaqu yace akwai wani wanda zai zo ya nemi yayi yaban ka bayan irin yaban da Allah yayi maka Allah shi yake yaban annabi Muhammad hatta ibnu taymiya shi malamin da wadanda suke kin maulidi suka dauke shi a madaunin jagora shi kansa yana faɗa a cikin littafin sa as-sarigul maslul shafi na 111 yana cewa inna qiyamal madhati والثناء عليه والتعظيم والتوقير قيام الدين كله وسقوط ذلك سقوط الدين كله yana cewa asami yaban annabi girmama annabi begen annabi kambama annabi a cikin al'umma to shine tsayuwar addini gaba daya asamu ba yaban annabi ba girmama annabi babu fangama annabi a cikin al'umma yace to a lokacin addini ya fadi kaga she Ibn Taymiyyah yana ga maka cewa me maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsayuwar addini kuma an yi mai tambaya a cikin Ittiba'u Siratul Mustaqim ake tambayar shi menene hukuncin maulidi yake cewa tare da cewa maulidin nan yace masu maulidi zai iya yiwa suna yin maulidi ne ko don kwaikwayon nasara kristoci ko kuma suna yin maulidi don kaunan su da annabi Muhammadu. Yace idan suna yin maulidi don kaunan su da annabi Muhammadu ne, to Allah zai ba su lada akan wannan kaunan da suke wa annabi Muhammadu. Ibn Taymiya ne yake faɗa haka, kuma dan izala ne. To da haka idan malamin ka shugaban ka ya faɗa haka, kai me yasa ba za ka bi ba? Da haka muna gaya wa matasa, wannan ba karamar illa bace da ake nema a raba matasa da shi, a cire musu imani na cewa wai kar su yadda da su yi maulidin annabi bid'a ce. Wallahi lazim maulidin manzo Allah sunna ce. Da kai wa annabi maulidi da kar kai mai daraja annabi ba za ta ragu ba, kullun karuwa take, kullun karuwa take. In baka yi maulidin manzo Allah ba, kai ka ci baya. Shi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama komai, Allah ya riga ya mai komai a wajen maulidin. Dama salati zaka yi mai, Allah ya gaya ma inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah da malaikunsa suna yi wa annabi salati a wajen maulidin. Dama yaban annabi zaka yi. Yanzu muka jawo ma ayoyin da Allah yake yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a wajen maulidi, fadan darajojin manzo Allah zaka yi. Yanzu muka jawo ma ayoyin da Allah yake fadan darajojin annabi sallallahu alaihi wasallama. Duk wata daraja da ka sani Allah ya riga ya tare wa annabi Muhammadu, bal Allah ya kai cikin girman annabi Muhammadu, Allah ya kan iya rantsuwa da rayuwar annabi Muhammadu. Yana cewa la'amruka innahum lafi sakratin yamahun, ina rantsuwa da kai ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Allah yana kara annabi Muhammadu yana cewa inna kafainaka almustahzi'in. Dan haka maulidi guri ne na taruwan zukata, dandali ne na mahadan arwahu waɗanda masoya annabi Muhammadu suke zuwa su yi mudarasan zaukin su akan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kar matasa a cuce ku da araba ku da annabi. San annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba dan adam ba a mazaunin ka wanda Allah ya albarkace ka ka fito a cikin halittar da Allah ya fi so. Bishiyoyi da kuke ganin su, tsirrai, duwatsu da komai duk suna san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Taya za ya ce abu sandararre yana san annabi, kai kuma a mazaunin ka na dan adam wanda Allah ya fito da annabi, ya fito da kai a cikin irin sifan annabi Muhammadu, amma a ce baka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Duwatsu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune akan dutsen Uhud da shi da sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu da sayyidina Umar da sayyidina Usman. Manzo Allah sai dutsen Uhud ya kama girgiza saboda soyayyarsa da annabi, yana girgiza yana girgiza. Manzo Allah sai ya kai taka shi da kafansa yace uskun ya Uhud, yace ka nutsi ya kai wannan dutsen Uhud. Fa inna ma alayka nabiyyu, akan ka akwai wani babban annabi, wa siddiqun, akwai wani babban siddiqi sayyidina Abubakar kenan, wa shahidan, akwai shahidan nan guda biyu sayyidina Umar da sayyidina Usman. Kaga dutse yana san annabi yana rawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yace a cikin yanda Muslim ya fitar hadisi yace inni la arifu hajaran kana yusallimu alayya bi makka wa yaqulu assalamu alayka ya muhammad. Manzo Allah yace na san wani dutse da yake min sallama a hanyar makka, kullum in nazo shigewa wannan dutsen sai ya dinga cewa assalamu alayka ya muhammad, assalamu alayka ya muhammad. To taya za a yi dutse yana yi wa annabi sallama, yana begen annabi, kai kace ba za ka bege annabi sallallahu alaihi wasallam ba? Bishiya, bishiyoyi suna kaunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, dabbobi suna kaunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Kai bishiyan da aka sare shi kututturen dabino da aka ajiye shi, manzo Allah yana hawa kansa ya khutuba, da mutane suka cika masallacin annabi, suka cika masallaci, sai annabi ya ga mutane za su takura, sai ya ce to ya bar hawa wannan kututturen dabinon ya khutuba. Yanzu abinda zai yi, zai a hada mai minbari, aka hadawa annabi minbari, ya bar hawa wannan kututturen dabinon, yana barin hawa kansa wannan kututturen dabinon ya dinga kuka, yana kuka. Sahabbai suka ce wanda yake karshen masallaci yana jin kukan wannan kututturen dabinon, saboda manzo Allah ya bar taka shi, manzo Allah ya bar taka shi. Manzo Allah sai ya dawo sai ya yi magana da kututturen dabinon, sai ya ce ya Rasulullahi saboda ka bar taka ni? Manzo Allah ya ce to ga jama'a sun yi yawa, amma zan baka zabi biyu, kana son in maida kai dabino mai kyau anan a sake tsiro, a sake shuka ka, ka tsiro bayin Allah su dinga tsinkanka, ko kuma a kai ka aljanna ka zamanto dabino a cikin gidan aljanna wanda bayin Allah za su dinga tsinka suna ci? Yace ya Rasulullahi a kaina aljanna. Manzo Allah shikenan da ya shafa shi kawai, aka je aka burne shi, aka neme shi, aka rasa, ya tafi aljanna. Kututturen dabino yana kuka saboda annabi Muhammadu, saboda kaunan manzo Allah. Amma yau kuma ana samun wani yana cewa ba shi bai gama ayar da tace a so annabi Muhammadu ba, bai ga hadisin da yace a so annabi Muhammadu ba. Sayyidina Umar yana cewa, yace idan ku tittiran dabino yayi kuka saboda rashin ka ya rasulullahi inji sayyidina umar fa ummatuka awladil hanin ilayka lamma farakta al'umman ka su kamata a ce suna tayin kuka suna begen ka ya rasulullahi lokacin da ka rabu da su to da haka ƴan uwa saboda bazan tsawata ba akwai malamai duk da lokacin da aka bani din ina ganin zan dakata aka saboda akwai wani maulidi da nake son inji lallai 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 matasa mu shafawa kanmu ruwa maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bid'a bace maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce amma ga a wajen mutumin da yake son annabi wanda kuma yake ganin annabi bai kai ya so shi ba shikenan ba sai ya dauki maulidi bid'a ba in ya ga dama ya dauki maulidi bikin kirsimeti matsayin annabin kenan a wajensa amma dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu maulidin manzo Allah a wajen mu wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sunna ce mai karfi sunna ce mai karfi ayoyi da dama da si dadi sai da dama sun nuna mana mu so annabi mu dauka kalamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambaci wasu dazu a ciki kadan muka ambata kadan muka ambata a cikin ayoyin da suke magana a so annabi ayi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke fakewa da shi gaba shuba na gaba cewon a wajen maulidi ana samun haduwar maza da mata da kaza to alhamdulillah ni dai kamar ni bazan ce babu ba amma ni dai ban taba ganin gurin wani maulidi da za a ce ga maza ga mata yanda kuke zaune din na ce mata sun zo sun gwamutsu da ku ni ban taba ganin haka ba to amma ana samu wannan abun ba shi zai bata kyan maulidi ba sai a gaya wa mutane su gyara wannan abun haramun ne bai kamata maza da mata su hada a gurin maulidin manzo Allah su gwamutsu a ce mata da maza su gwamutsu wannan haramun ne kuma idan ka duba wasu tarurruka da ake yi kamar taron Arafa kamar Mina ga wanda yaje zaka ga yanda ake gwamutsuwa maza da mata ake gwamutsuwa maza da mata a haɗu ayi kaza yanzu saboda gwamutsuwa maza da mata a wajen zagaye ɗakin kawa ko taron Arafa ko wajen Mina zaka ce waɗannan tarurrukan sun zamo haramun saboda ana gwamutsuwa maza da mata kaga yayin da kai nasiha ka ce a daina gwamutsuwa maza da mata ba kyau amma taron yana da kyau to haka maulidin manzo Allah duk wani wanda yaje ga a wani waje an haɗu ko maza da mata ko me kaza in yana da halin da zai nasiha yayi yace babu kyau a haɗu maza da mata manzo Allah bai koyar da haka ba dan haka ayi wa mutane fada amma taron maulidin yana da kyau ba ka fake da wata shuba ka zo ka hana maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dinga koran matasa daga jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne dan haka jama'a dan abinda na fada akan maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dan wannan hujjoji na maulidi nake so in dakata anan Allah ya ƙara mana kaunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara mana begen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu tarayi irin waɗannan darare ya ba mu albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda albarkan annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallama mu karanta Fatiha da Salatul Fatih dukkan wani wanda yazo wajen wannan maulidi yake da wata bukata ta alkhairi ya santa ko bai santa ba albarkan annabi Muhammad Allah ya biya masa dukkan wanda yake cikin wani damuwan nan babba ne ko karami albarkan annabi Muhammad saboda alfarman wannan maulidi Allah ya yaye mai wannan damuwan dukkanin wani abin da yake shafan musulmai a duniya na nesa da na kusa wannan kashe-kashe da ake yi ba ma ba mai Allah ya yaye wa al'umman manzo Allah albarka annabi kasan mu Allah ya ba mu zama lafiya yanda Allah ya dawo mana da shugaban kasan nan lafiya Allah ya bashi ikon riko mai kyau albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka biya mana bukatun mu zahiran wa batinan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله
الحمد لله Allah ya saka da alkhairi. Mun saurari jawabai kenan daga Malam Abdul Fatih a jikan Maulana Mushak Aminu bakin kura radiyallahu ta'ala anhu. Ya mana bayani akan hujjojin yin maulidi. Ahli sunna suna cewa ba za mu ce ahli sunna ba sai dai ahli sunna ko kuma ahli sunna suna cewa bid'a bid'a to yau dai mun ka musu hujjar yin maulidi ko da yake dama suna da taurin kunne kowa ya sani ga gaskiya a fili amma son zuciya da ha'inci da kiyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su su bi gaskiya a saboda suna tunanin kamar yadda malam Ahmad Jami ya wani bayani a baya ko kuma in ce a cikin wa'azi karatuka da muka yi ya ce a lokacin da aka zo suna anan fada suna ɗan gwamnan jihar Bauchi wato wanda ya sauka Malam Isa ya guda lokacin da aka tara mutane sai ka gaggen muna suna yawo a gurin saboda asalin muradinsu dama asalin sunnan yan aljihu ne su ne sunnan yawwa inda babu yan aljihu to ranar bid'a ta tashi kenan a karamakan Allah saka da alkai alhamdulillah alhamdulillah za mu kira malaminmu na gaba a alshek malam burhanu addini malam goje zai mana jawabi ko kuma bayani akan su wane ne sufaye ko me yake nufi da sufanci a karamakan lau tafaddal mashkuran
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناس الله بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملا العذل والعبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا احد الجوائز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a manya-manyan shehunai da suke wannan wuri shehu Malam Abdul Fatah da ya sauka da kuma shehu Malam Junaidu gashi su wasu malami ne da shugaban wannan tafiya ta wannan ba rawatu bin nabi ba ne to sunan dai Ahbabu Rasul ne sunan kungiyarmu menene markaz Ahbabu ko to markazu Ahbabin Nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma shauran matasa ƴan uwana ga iyayen mu a zaune ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lallai an bani maudu'i an ce yi magana akan sufaye wato farkon wanda ya zama aka ka samu wannan karatu a wurinsa wato kuma an ce farkon sufi a duniya da lahira shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sabiya da malamai sun yi tarifin sufi a sufi sun ce da ya tuhu Allah sufi shi ne wanda matukan abin da yake nema shi ne ya samu Allah ma'ana ya sami yardan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama baya fushi in ka masa abu zatin kansa in ka masa to annabi baya fushi amma in kana so ka ga fushinsa to ka saba wa Allah to haka yake so kowa ya iso irin wannan ko kuma ya kwaikwayo da wannan tafiya ta shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
a wani kaulin sufayen suna cewa as-sufiyu man taraka muradahu li murad al-haqi, sufi shine wanda ya bar abin da yake so sabila da abin da Allah yake so, shine sufi. Duk abin da ka san Allah baya so, to ko ranka na so kar ka yi shi. Kuma duk wannan an kwaikwayo a gidan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da aka yi hadisin ifk, wato zancen nan na ƙarya da aka yi masai da Aisha matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka mata ƙazafi cewa subhanallah ana dawa daga yaƙi, abin wuyanta ta fita daga cikin wato ɗakin nan da ake yi a kan raƙumi ana kiransa da larabci hudaj, ta fita daga ciki ta je kama ruwa, mai ja mata raƙumi ya zo ya ɗauka tana ciki ne ya ja ya tafi ya batta, ita kuma da ta je kama ruwa an ce har ta dawo a wani ruwayan an ce abin wuyanta ne ya faɗi ta koma nema, shi kuma ya yi gadawanta ya zo ja raƙumi ya tafi. Sai da Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta dawo ta ga ya tafi an mata nisa, sai ta nemi wuri kawai ta zauna sabila da ta san duk tafiyan da za ta yi ba za ta iski sabai ba. Annabi ya yi gaba, bataliyan da take biyo shi ta yi gaba, bataliyan gaba ta yi, sai wani jarumin mutum da akan bar shi a baya duk ya yaƙi shi shi ne yakan yi na baya, bayan an tafi shi yakan taho to shi ne yana zuwa sai ya ganta gindin bishiyar leƙa ya gani ci ah wannan ai ummul mu'minin ne, wannan uwar mu'minin ne sai da Aisha, ya leƙa ya tabbatar ita ne ya ƙara so, sai ya zo da dokin sayar kusan ya sa mata inda za ta iya hawa ta taka likafan tawo, ya ce wallahi tun lokacin da ya kawo doki ya wakala bai sake ce mata ba, aka yi dinga tohowa ya dinga tohowa ba a lura sai da Aisha ba ta nan ba san da aka yi so Madina, aka duba ba ta ciki annabi Hudaj aka ta zance ai an bar matan Annabi a baya an bar ruwan mu'minai ana shirin da ba hanya can wasu awanni, sai ga shi nan ya zo wannan sahabi. To mahallin shahid ɗinmu da muke so mu je tunda mu mahallin makan sufaye ne, an yi jarabawa da yawa a wannan wurin, amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shawarci sai da a yi shawarci Sayyidina Ali da Usama ibn Zaid a kan me suka gani, suka ce shi Usama ya ce ya Rasulallah wannan dai iyalinka ne amma ba mu zaton mata komai sai alkhairi, Sayyidina Ali ya ce ya Rasulallah kar ka kuntata ma kanka, mata irin ta suna da yawa ya Rasulallah kar ka kuntata wa kanka, har Annabi ya tambayi wata wato bararriyan baiwa da ake kiranta Barira, Annabi ya ce mata me ta gani tare da Aisha, ta ce wallahi ban ga komai tare ta ba sai alkhairi. To a takaice dai yadda muke so din da ya muje a gurguje shine lokacin da al'aya ayoyi suka sauka na barrantar da ita innal ladhina yarmuna al-musanati al-ghafilati al-mu'minati yu'idu fi dunya wal akhirah, Allah ya ce haƙiƙa waɗannan da suke jifan mu'minai mu'minan mata ko mu'minan mata katangattattu wanda a rayuwarsu ba san zina ba, gafilai wanda sun manta ma da saɓan Allah, to wanda suke jifan irin wa'innan mata da zina, to Allah ya tsine musu duniya da lahira. Allah ya tabulala innal ladhina ja'u bi yufki uzbatin minkum la tahsibuhu khairan lakum bal huwa sharrun lakum, Allah ya ta fada to lokacin da ayoyi suka sauka na barantar da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gida gidan sa Aisha gidan sayyidina Abubakar ya ga ya mace na Abubakar ai Allah ya kubutanta Aisha dama ba ina zargin ta bane nace ta dawo gida sayyidina Abubakar ya zo ga wa Aisha sayyidina Aisha sayyidatuna Aisha ta yi farin ciki sayyidina Abubakar ya ce ta je ta gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta gode wa manzon Allah tunda Allah ya kubutar da ita ta ta wurin sa abinda Aisha ta faɗa wanda shine mallin shahid din mu na karatun sufaye shine tace tace wa babanta wallahi barin gode wa annajiba tace wa Allah zan gode to kaga wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallama ana ganin babban magana ta faɗa tace bara ta gode wa annabi ba wa Allah za ta gode to ana gaya wa annabi kuma yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara farin ciki sallallahu alaihi wasallama yace ai shi dama wa Allah sai yake so ta gode ba wa shi ba to shi yake shine sufaye wanda ya cika sufi shine man taraka muradahu li muradil haqi wanda ya bar abin da yake so sabiya da abin da Allah yake so annabi sallallahu alaihi wasallama shi in dai ka taba Allah to da ka ga fushin sa amma duk abin da yake masa in dai shine to shi dai yafi sallallahu alaihi wasallam sai dai kaga halaran Allah kaman wani abu ne wato ake yi annabi in kana so kaga fushin sa ka taba Allah in kana so kaga fushin Allah ka taba manzon Allah yamin yake kai wa abu wa Allah tewa kai sul adaba Allah yafi amma kana taba manzon Allah halaran Allah ta maka ladabi to haka in ka gangaro wato rayuwa wani abu da ya taba faruwa an je yaki sayyidina Aliyu karamallahu wajahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da wani jarumi a gurguje sabiya da ba so nake tsawaita ba a wannan jarumi aka kara daga baya da aka sake wani zagewa an yi mubaraza da suka hadu da sayyidina Ali ana tsaye haduwa irin na mazaje sai kawai yayi kaki ya tofa sayyidina Ali a fuskarsa to ka san wannan akwai tunzirarwa a ciki dan akwai abin da dan adam da ya iya maka wanda ka raka gombaci wannan kaki da ya masina Ali kaga akwai kaskantarwa akwai batare a ciki gara ma da marin sayyidina Ali mai to sayyidina Ali da ya zabura ya duke shi daga kan doki ya bige shi da bayan takobi san da ya jefar da shi kasa har yayi tsareci sayyidina Ali wato dai raba shi biyu da ya kalle shi sai ya tuna in fa na sare shi a yanzu kamar na kashe shi ba dan Allah bane gashi dai yaki in ka fito dan Allah amma in na kashe shi a yanzu fa kamar zuciya na ta karkata tunzira ni da yayi sabiya da tofa min ya wuce sai ko shi na alaka ya tsallake shi ya kyale shi to wannan shi ne cikan wato zuciya ta zama na Allah shine sufi kenan wanda yake barin abu dan abin ya bar abin da ransa take so dan abin da Allah yake so to idan ka gangaro sufaye a ƙarshen zamani ko a tun zamanin annabi sune ake kiran su ahlus sufa wannan fuqara'us sahaba da suke zauna a masallaci wanda an ce shugaban su shine Abu Huraira wanda su har kun da Qur'ani yake faɗan cewa ya sunu mai jahilu agniya min at-ta'arif ta'rifun bi simihum la yas'alu an-nas ilhaba annabi yace Qur'ani yace kai har marasa ilimi suna zaton ma su fuqara'u sahaba masu arziki ne su ba su zuwa kasuwa ba su wani aiki illa kullun suna masallaci daga ruwayan hadisi a gurin annabi sai zikirin Allah to su ne farkon sufaye amma ba an ce sufi ba ya sana'a ba ne su wannan akwai matsayinsu da yawan su ma miskinai ne wasu an musu raunuka a wurin yaƙi ba za su iya wato taɓa ko wani abu ba to wannan su ne farkon sufaye aka gangaro kan zamani da ya fara ɓaci irin wa'innan bayan Allah babu su kuma rai nafsu kamar yadda Qur'ani ya gaya mana tana da wasu illoli wanda in dai ana so kaman yanda Qur'ani sanda Allah ya tarantsuwa ya tarantsuwa tukunne yace wa shamsi wa duha wal kamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yagsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma daha wa nafsin wa ma sawwa sai Allah yace fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kadabla man zakaha wa qarkaba man dassaha. To wannan wuri ake so dukkan musulmin azinci ya sanda Allah ya tarantsuwa ya tarantsuwa tukunne yazo ya rantsa da ita nafsu din sabila da nafsu nafsu wata abuji abace wanda ta fudutse karfi wata in ta taure ta sandare ta zama ba Allah a cikin ta. To shine Qur'ani yake gaya mana kamar yanda yayin Isra'ila Allah yake fada yake cewa summa kasad quluhu summa kasal kulubu fawiyakali hijareti awa shiddika suwa wa inna minal hijareti lama ya tafajjaru minu lanha wa inna minha lama ya shakka upa ya karjini humma wa inna minha lama ya kabidi minka shatula amma tamal Qur'ani yace ay zuce nyayin yahuda nasara ta bushe ta zamo kaman dutse kai Allah yace ta fi dutse ma wajen bushewa da tsaurin kaiwa Allah domin a dutse akwai wanda yake tsagewa ruwa ya fito a cikin sa akwai wanda yake tsagewa a yake fadowa sabiya da tsoron Allah sabiya da haka zuciya Allah yace wa nafsin Allah ya rantsuwa yace ina rantsuwa da nafsu na dan adam wa ma sawwa kuma ina rantsuwa da abin da ya daidaita ta to fa alhama fujura wa taqwa Allah ya mata ilhama na saban Allah Allah kuma ya mata ilhama na tsoron Allah akwai ilhama na fajirci akwai ilhama kuma na tsoron Allah to ya Allah ya ce kadabla man zakaha hakika ya rabbanta duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya raba ta daga illoli wato kadan daga cikin illoli na nafsu idan ka duba wato littattafai na sufai da yawa saka suna cewa akwai munjiyatu akwai mulikatu munjiyatu masu tseratar da mutum gabarin illoli na nafsu ta zamo na Allah mulikatu kuma wanda take halakar da mutum zuwa ga saban Allah daga cikin mulikatu na nafsu wanda kowa na da shi ka yanke wato igiyar sadarwa daga nafsinka ka hau matsayin kadabla man zakka da Allah ya faɗa hakika ya rabbanta wanda ya tsarkake ransa ta zama wani Allah to kai kadan ka bara ka iya tarbiya maranka ta zama irin na zamanin sahabbai ba babu sarri hubbu riyasa san shugabanci ka cire ta a ranka san daukaka ka cire ta a ranka girman kai wayannan su ne mulikatu din ru'yatun nafsi kamar da malami alani ya faɗa kawo su dinnan ru'yatul fadli alal ghairi wa wawul ujubu wal kiburu wayannan ka dinga ganin kai wani ne mulikatu ne ka dinga ganin kai kafur wani ka dinga jiji da kai kana ganin kafur ne ka dinga san riya ka dinga san asanka ka dinga so a yabe ka ka dinga ganin kai ne ibada ne to duk wannan idan kana so ka raba nafsinka da ita sai ka zo ka shiga makarantar sufaye a wannan zamani irin namu shine wato mun tsatsallake karatun ne mun tsatsallake karatun har zuwa lokacin da magabata sai ga wato zamani na ta lalacewa mutanen kirki sun yi karanci to shine suka fara fito da makaranta na tazkiyatun nafs irin zamanin su imamu Junaydul Baghdadi zuwa can tun zamanin da ya sabai din ya taho zamanin sa Abul Hasan Ash-Shazali zuwa ya taho zuwa sa Ahmad Rufai ne dariqa Ahmad Rufaiya a ga dariqa Rufaiya aka taho dai zuwa kan Sayyid Abdul Qadir aka taho dai suka dinga makaranta na tazkiyatun nafs na tsarkake rai tar araba ka da wannan wato illoli na rai din ka dinga ganin kai mai ibada ne ka dinga ganin kai mai kaza ne shine Maulana Musho Bayyarda Anu yake faɗa a littafin Sarurul Adabi yana cewa lin nafsu aibu lil qalb lin nafsu aibu lin nafsu aibu lin ruhi aibu laysa fihi raibu yana cewa nafsu tana da aibi yawa qalbuma tana da aibi ruhuma tana da aibi kuma babu kokonto a ciki to yanda zaka yi ka kubutar da kanka ka zama wani Allah din, ka raba kanka da wa'innan wato al'ilal na nafsu, ka daina ganin kanka wannan fa an ajiye ma manyan saban Allah, manyan kaba'ira ma kenan. Yawa, idan dan akwai musulmai da yawa da zaka samu wani baya manyan kaba'ira, irin shan giya, irin zina, irin caca, irin kisan kai, irin kin iyaye, da yawa daga cikin musulmai da ga Allah ya raba shi da wa'innan. Amma wa'innan sauran da ake ganin kanana din su suke hana mutum ya zama wani Allah, kamar yadda wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa, ita zuciya na dan adam wankakkiya ne kamar gilas, to duk lokacin da ta saban Allah sai wani bugu na baki ya diga akan wannan kamar farin gilas din zuciya din, to idan ya istighfari sai Allah ya goge, idan ya sake yi wani laifi sai wani ya diga, to in ba istighfari shine heta tare ya taru sai zuciyar ta zama duhu, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace ta zama kamar kifaffen moda akan randa, kifaffen moda akan randa iska baya shiga cikinsa, kuma duk yanda kai ka ɗibi duk abin da ka zuba a bayan zubewa ne, amma da za ka juya shi ta cikinsa a ce ka bude shi to duk abin da ka zuba zai zauna a cikinsa, amma ya zuciyar ta zama kamar a kifa moda ne akan randa duk abin da ka zuba a bayan ta zubewa ne, to shine nafsu kenan idan saban Allah ya mata yawa. Wato kamar yadda Qur'ani yake ce kalla barana ala qulubihim ma kanu yasbuna, Allah ya ce rabu da su ya zuciyarsu wato ta yi tsatsa akan abin da suke aikatawa, to duk mai saban Allah idan shedan yana masa wahayi, idan mai shan giya ne giyan nan ta riga ta lullube shi shan giya, to duk yanda ra'ayi duk wani wa'azi da da'a masa koda ya ji bakin ba zai iya ba, sabiya da shedan ya riga ya kifa zuciyarsa ta zama ba ta daukan wa'azi, to idan ana so afuwar mutum ya zo ya zama wani Allah, zuciya ta zama wani Allah, to sai ka zo ka yi rijista da makarantar su baye shi ne ake karanta dariƙat tazkiyatun nafs, hanyar tsarkake zuciya, idan ka zo zuciya tana da illoli tana da mulkat, to sai su sufaye su baka zikirori wanda zaka dinga yi, dama sufaye sun kasa zikirin kashi biyu ne, suka ce akwai zikirul ujuri akwai kuma zikirul huduri, akwai zikiri na lada wanda mutum zai dinga yin sa dan Allah ya bashi lada, wanda zaka ji idan an ce duk wanda ya subhanallahi kafa kaza Allah zai masa kaza, kamar yadda ni misali Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ya fada su 100, to Allah zai bashi radan wanda ya sadaka da raƙumai guda 100, a wani ruwayan Annabi ya ce wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, to kowane guda 100 da bashi ladan wanda ya sadaka da raƙumai guda 100, kowane daya kaga raƙumai guda wato guda 100 haɗu 100 raƙumai 100 kenan, sabila da haka to wannan shine zikirin ujuri, zikiri na lada kenan. Akwai kuma zikirin huduri, zikiri na gyaran zuciya, shi kuma zikirin huduri zikiri na halarto girman Allah, to shi sufaye suka ce ya kasu kashi uku ne, akwai wato zikirin lisani, yawa akwai kuma wato wanda ake yin sa a muqamin islami, akwai kuma zikirin qalbi wanda ake yin sa a muqamin imani, akwai kuma wato zikirin ruhi wanda ake yin sa a muqamin ihsani, to wannan idan ka zo gurin sufaye da su nemi su lura meye illan ka ne kai, kasala ne Allah yi ka da shi wajen sakaci da ibada, ko kuma mutum mashayin giya ne ko mashayin taba ko mai neman mata, misali shine maulan mu Shehu Tijjani radiyallahu anhu yace duk saban Allah mutum in yace dai karbu dariƙa na, Shehu Tijjani radiyallahu anhu yace a bashi, in dai ya dai iya kiyaye sharuɗa guda hudun nan, Shehu Tijjani yace a bashi, shine na farko sharuɗa guda biyar kai, na farko dai dinga sallah a cikin jama'a, na biyu dai bi iyayensa, na uku bare da yana bari dariƙan ba zai dinga duk zikirin safe lazumin safe ne yamma wazifa zai dinga yi, na hudu bare hada ta da wata dariƙa ba dan bare iya ba in ya hada ta da wani, na biyar kuma shine bare ziyarci wani wali ba sai na cikin dariƙa, wanda wannan magana shine ake jefar da wasu da yawa wanda ya da ce professor ya zo ya faɗo wani ilimi zuzzurfa na science and technology a ce wai dan primary ya zo na nima ya ce wannan abun ba haka bane. Allah kaga akwai rainin hankali a ciki ba matsayinsa bane. Yawwa, to wasu gaba yawan an faɗi wannan maganan ba ziyaran wani wali kaga suna tikawa wani hari ba su san wani sirri bayin Allah suke faɗa a wannan wurin ba. To anan idan Shehu Jani ce duk saban Allah mutum da ya kiyaye wannan a bashi in daidai bi yayi dai dinga sallah a jama'a bare bar wazifan ba bare bar sharuɗin ɗariƙan ba bare hada ta da wata ɗariƙa ba bare kuma zemcin wani biye ci a bashi bai bar saban Allah ai sallah kadai. Allah ya ce inna salata tanha anil fasha wal munkar, sallah tana hana alfasha tana hana mummunan aiki. Sai Allah ya ce wal zikrillahi akbar, amma zikirin Allah ya fi girma ya fi dukkan ko mai tasiri. Shi ne ya baka ka dinga yin istighfari da safe kafa kaza, ka yi la ilaha illallah kafa kaza, ka yi salatin annabi kafa kaza, a sauran hududodi na sufaye kenan. A dariƙan mu kuma istighfari 100 da safe, salati annabi 100 da safe, la ilaha illallah 100 da safe. Haka wannan yin da kai da safa a kana kai da yamma, sai a wazifa istighfari da sigan wannan wanda ake a wazifa astaghfirullahal azim allazi la ilaha illallah wal qayyim 30 salatul fatiha 50 la ilaha illallah 100 sai jawhara salatin annabi kafa 12. To shi zikirin huduri idan suka baka sufaye shine ake yin sa dan gyaran zuciya, shine zikirin huduri. Wato wannan mulikatu da take damun kowane dan adam, to shine idan suka baka wannan da sannin dai kana yi wannan zikiri kana yin sa da huduri bisa sharadin da suka baka da sannin Allah zai raba ka da girman kai, ba za ka dinga ganin kai wani bane, ba za ka ga kafi kowa ba, ba za ka dinga ganin kowa ya fi ka. Shine dama ka ce wanda ya cika sufi shine wanda ya ga duk duniya babu mafi munin bayin Allah kamansa. Duk wani mai saban Allah kai gani kake kai ne gaba da shi, ka shagala da kanka akan ganin aibun kowa. Wannan shine sufi. Shine ya ga sufaye ba su annan himmancin wani, ko da ya zama dole a yi maganan wani to sai ya ce sai ka ji sun yi istighfari. Sai dai kuma in an fito filin ma'araka, idan an fito filin daga kabila da an yi karo da jabbarawa, mutum jabberi, to wannan kan da ajiye rigan sufaye, a ɗauki rigan shari'a, yawwa a yaƙe shi da shi. Yawwa, to nan kan dole a ambaci sunayensa, a faɗi illolinsa, sabila da ba za a bar shi ya halaka wasu ba. Kamar yadda Maulana Musa Ibrahim Radulanu yake cewa yana yaban annabi Adiwani, yana ce hadallahu aqwaman bi nuri hawarikin wa bi sayfi hadil badr man kana ajrama. Allah ya shirya da wasu mutane da hasken kece al'ada, hadallahu aqwaman bi nuri hawarikin. Allah ya shirya da wasu mutane da hasken kecewan al'ada, wato annabi ya gwada musu mu'jizozi, annabi ya gwada musu halayya mai kyau sallallahu alaihi wasallama. Hakan shi yasa suka gano cewa annabin nan sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne, suka yi imani. Amma man kana ajraman, wanda ya zama jabberi mai tsaurin kai, to wabi saifi shi kan sere takobi, sanda aka sa takobi aka yake shi. To sai dai an zo irin wannan fagen, to nan kuma likulli makalin likulli makanin makal, kowane guri da irin maganan da ake yi a guru, haka kuma kowane hali da irin hukuncin da ake yi a cikin wannan hali din. To yadda a irin wannan hali din, to idan mutum ya zo ya shiga halaran sufaye, shi ne da aka ga wani bawan Allah shi Maulud Fali yana cewa walƙalibu inda shehi kana umira, yana ce to fa ƙadiri na zaka lan yi ƙaddara, ya ce idan zuciya ta zama an rayar da ita da Shehu Tijjani radiyallahu anhu, yawwa, ya ce to fa ƙadiri na zaka, amfanin da wannan rai za ta samu ko amfanar wanda za ta yi, to lan yi ƙaddara, ba da a taɓa iya kwatanta amfanin da wannan rai da ta yi ba. Shi ne Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya ce inda kai nasa ne, to dole ka bi iyayenka, dole ka bi iyayenka ka girmama su. To a cikin bin iyaye kawai za ka samu arzikin duniya da lahira. Sabila da mai duk wannan maganan, maganan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce a ridallahi ghirdal walidi, yaddan Allah yana cikin yaddan iyaye, wasu khudul wasu khudullahi fi sukudil walidi, fishin Allah kuma yana cikin fishin iyaye. Ya sha shauci Jarir radiyallahu anhu yace in dai iyayenka ba su yadda ba to kana baka wurdinsa, amma yace duk sabon Allahnka in dai zaka kiyaye wannan shartin a baka, amma in dai iyayenka suka ce kar ka karbi da yinka shauci yace kar a bashi. Sabiya da ka duba bayin Allah, sabiya da bin iyaye wajibi ne, shi kuma wannan wuridi na fula ne sunna ne ka wajabta ma kanka. To tunda baka wajabta ma kanka ba, ka je ka bi iyayenka karbi da su lafiya, bayan in sun rabu da kai ko Allah ya karbi ransu to shikenan sai ka karba. Ta iya yiwa sun yi mummunan fahimta ne matafiya, ba irin wayannan masu dangalalin wando da za su ce maka ai baban san ma ko fatiya bai iya ba. Shi shehu kaga dai akwai hadisi da zaka iya cewa to ai wannan zikirin aibin Allah ne, ai annabi ya ce la ta'ati li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu wani biyayya mori bawan Allah cikin saba wa mahalici. Amma shi ya ce a ka bi iyayenka sai in sun maka izini tukunna ka karba. To kaga bin iyayen nan wannan ko ya ishe ka samun arzikin duniya da lahira. Sannan ya ce ka dinga sallah, sallan ma kuma ya ce a jama'a. Sabiya da annabi ya ce iza ra'aytum ar-rajula kai ya tadil masajida to fashhadu lahu bil iman. Idan kuwa ga wani mutum yana halartar masallaci ana sallah da shi a cikin jama'a to ku shaida wannan mutum yana da imani. To haka dai in ka kowanne daga cikin sharadi ne in ka dauka hakan ka dauki cewa da yace ba hada ta da wuta ba da ka iya mani. Sabiya da sha'anin nafsu, yawa nafsu ba ta son kosawa yasa ya baka wurin dan kadan, amma abin da yake so kullun ka dinga yi. Sabila da yasa yake ce babu bane, sabila da annabi ya ce habbul amali lillahi adumuwa wa in qalla, mafi soyayyen aiki a gurin Allah wanda aka dawoma kullun ana yi ko dan kadan ne. Shine malaman suke buga mana misali, kullun ka tashi cikin dare kai na fula raka yafi yau ka tashi kai na fula raka 100 bayan wasu satanni ko watanni ka tashi ka sake na fula raka 100 kullun kai raka'i ya fi sai bayan kwana biyu kai na fula raka 100. To sabila da haka a takaice shi dama aka ce wato sufi shine wanda ya biyo hanyar bayin Allah, wanda ya samu ya hau mukamin nan da ake ce kadabla manzaka, wanda Allah ya ce wato hakika ya rabbanta wanda ya tsarkake ransa, wanda kuma ransa bata zama tsarkakekkiya ba yayi hasara. To ya dake ranka ta zama tsarkakekkiya shine da yawan zikirin Allah, da yawan istighfari, da yawan salatin manzan Allah, kuma nafsu din ta kaci kasaka kala kala kamar yadda alqur'ani ya rarraba ta. To wannan zikirin Allah da ka dinga taraki ka hau daga nan ka koma nan, dama ita kanta nafsu din ita la amaratin bisu'i, inna nafsa la amaratin bisu'i la marimari inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu mai yawan umurni da saban Allah ne sai wanda Allah ya ji kansa, yawa to wanda Allah ya ji kansa kaɗan ne daga cikin mutane sai dole ka zamo kana yawan istighfari, kana yawan la ilaha illallah. To shine da ka dinga jawo ta. Allah ya ce ya hana ka ga kanka. Annabi ya ce ba wanda zai shiga aljanna wanda ya zamo duk wanda ya zamo akwai girman kai a cikin zuciyarsa ko da misalin ku hanzara ne ba zai shiga aljanna ba. To ana so zuciyarka ta zamo kai zama ba ka ganin kowa a duniya, bar kar ka ga kafu kowa. Da irin wannan ne aka ce ta rana Annabi Musa ya je munajati wa Allah, sai Allah ya ce masa ka je ya Musa wane ne ka fi ne a halitta na. Aka ce Annabi Musa ya shi baka fi kowa ba, ya ce to Allah Ubangiji ka banni ji ni nazari tukun. Annabi Musa ya je gama nazarinsa ya gama zagawa ya je ya ɗaga wannan bawan Allah ya ce yanzu ni Musa din ce na fi wannan kai na wane ne ni da ne kaza ya zo ya ɗaga wannan bawan Allah ya ɗaga wannan halittan Allah ya ɗaga wannan. Ƙarshe ya ce ya je wuce wani juji sai ya ga wata mushen akuya, sai ya ce kai ina ganin wannan kan na fita tun da mushe ka duba fa gani yake yi ba fa akuya shi annan Musa gani yake akuya tana da rai. In ya ce ya fita ya yi sun adabu wa halaran Allah ya yi rashin ladabi, sanda ya ga mushen akuya tukunna ya je ganawa da Allah ya ce wa Allah ai ni ban fi kowa a halittan ka ba wanda na zaga na gani sai wata mushen akuya da na gani a cikin juji. Allah ya ce yanzu wannan mushen akuyan ka fita kafi take nan Musa aka ce nan Musa ya ji kuni to a karatun sufaye idan yace ya fita ya fi wannan musha akuyan ai ba ita yake kallo ba Allah da yayi take nan yi bi yasa nan Musa dole ne ladabi afwan wato ya ladabi sai ya da sanin Allah nayi amfani da kalman dole wato afwan kure ne na ce dan ni ban isan ga wannan Musa haka wato shi annan Musa ya ladabi sabila da shi ya san karatun da Allah yake nufi to su biya na so yage ya fi kowa zunubi yage ya fi kowa muni a gurin Allah shi yasa koyaushe nafsi ne da ka ji Shehu Ibrahim Radulanu yana cewa fa ya laki hazan nafsi a azin bidaiki yawa yana ce kai tanki wannan rai na Ibrahim haka Shehu Ibrahim Radulanu yake fada yana cewa mamaki ya tabbata cikin maganinki ke menene kan maganinki wannan nafsu mai yawan umarni kaza mai yawan umarni kaza shine yake ji Shehu Ibrahim Radulanu yana cewa yazunnuna ni khairan wala khaira innama ra'aw halalatul mahbubi sitra jamaliki mutane suna mun zaton alkhairi ne ni ko babu wani alkhairi tare da ni wala khaira babu wani alkhairi tare da ni in ji Shehu Radulanu to wannan shine karatu ne sufaye din kenan ka zama baka ganin kanka ko kadan yana cewa walakinahu wala khaira innama ra'aw halalatul mahbubi yawa yana cewa su ne sun ga halaran abuso abun kauna ne shine annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wato fadan manzo Allah sai gani a jikina shine sitirce jikina amma ni ban da wani alkhairi to wannan shine sufi wanda kullun yana gani kowa ya fi shi me yawan kuma ibadan Allah me yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya sufantu idan ka karbi da rikan sufaye wato wayannan ɗaya daga cikin ɗari ko ka karbe ta kana yi to da ka dinga abinda suke kira taraki kana ƙara hawa matsayi tun kana nafsu kana nafsu al-amaratin bisu'i ana nan haukawa muqamin wato da ka dinga zikirin huduri a muqamin imani zikirin kalbi kenan to daga nan kana ƙarawa har ka zo ka hau muqamin da ka dinga a zikirin hudurin ma ka dinga zikirin a muqamin wato ihsani zikirin ruhi kenan yawa wanda ya dilmiyar da yawancin mokatayyansa ya dilmiyar a cikin zikirin Allah da wannan ɗan kaɗan adadin da za su baka kai lazimin safe kai ne ma kai na dare to da kaɗan kai kanka kuma ga ka dinga kai ƙara gairi lazim kana ƙarawa shine har a wayi gari bayan wayannan na farilla kullum da ka ji kana ci kana istighfari kana la ilaha illallah dubu kana istighfari dubu kana salatin annabi dubu har a zuwa na wayi gari kana salatin annabi irin dubu biyar dubu goma to ka tashi daga nan ka komo wato nafsin dama kamar yadda Qur'ani ya faɗa kala-kala akwai nafsin lawama akwai nafsin mulhama akwai nafsin radiya akwai nafsin mardiya akwai nafsin mutma'inna akwai kuma nafsin ammaratin bisu'i akwai kuma nafsin mulhama to daga nan har ka zamo a nafsin lawamatu yawa nafsu mai yawan zargin kanta to nan ne dama ake so ka tsaya a wannan wuri ko kuma har ka zo ka shiga zikirin sirri yawa zikirin sirri ne kuma wato kusan kowane kiftan idanka zikirin Allah kake kamar yadda aka ce shi sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda shi ya kare ne a la ilaha illallah yawa shi ya kare ne bai ganin kowa duniya da lahira sai Allah la ilaha illallah shi ba wani kowa da yake gani a gabansa sai Allah shi kuma zikirin sirrina Umaru shine Allahu Akbar duk abin da ya gani ya burge shi koyi shi Allahu Akbar Allah ya fi wannan abu shi sayyidina Abubakar anan ya kare sayyidina Umaru afwan shi kuma sayyidina Usman shi kuma an ce subhanallah yawa shi duk abin da ya gani ya bashi mamaki koyi shi ya kare ne a cikin girman Allah yana gani wani abu koyi ce subhanallah mamaki duk ya kare a cikin Allah ne subhanahu wata'ala shi kuma sayyidina Ali aka ce shi kuma ya kare ne a alhamdulillah yawa shi duk abin da ya gani ko ya ce alhamdulillah godiya ya kare wa Allah Allah ya gama komai Allah shine mai komai to shine to daga nan in ka hau daga nafsul lawama ka tai daga dai shauran nafsosin radiya wanda ta yadda da hukuncin Allah duk abin da ya zo maka ka yadda shine Shehu Ibrahim Radulanu yake cewa idza kanat al-aqdaru min maliki al-mulki to fasiyani indi ma yusuru ma yanki in dai kaddara ya zamo daga Allah ne in dai kaddara zama daga Allah ne ji shehu haka ne ko mai dadi ko mai ko mara dadi to shehu Ibrahim yakan ce da abin da yake sa ni kuka da abin da yake sa ya abin da yake sa kuka da abin da yake sa farin ciki ne duk dai ne a guri na shi yasa ake ce shi sufi shine wanda da marmara da zinare shi duk dai ne a gurin sa da marmara da zinare duk dai ne a gurin sa amma mu fa yanzu a ce maka gajakan zinare gajakan duwatsu marmara wanne zaka dauka ai na zinare zaka dauka da gudu amma wanda suka cika na Allah duk dai suke gani sabiya da duk wanda ya shi dai ne Allah ne akwai wani sirrin da yayi zinare shi yayi marmaran dutse sabiya da haka duk abin da suke so ta sarrafin da suke so su yi da shi dasi sabiya da haka wato a takaice da wayannan yan kalmomi dan dakata a nan in dai mutum yana so ya zama na Allah to zikirori dai kama yi kuma suka ce kowane zikirin Allah akwai tasirin da yake yi ma zuciya kowane zikirin Allah akwai tasirin da yake yi ma zuciya shi yasa malamai ma suka fifita suka ce a wani fuskan zikirin Allah ya fi karatun Qur'ani a wani fuskan karatun Qur'ani ya fi zikirin Allah sabiya shi Qur'ani ya haɗo dukkan komai na zikirori na o'in zikiri amma kuma shi akwai marahilu a cikinsa daga nan sai nan daga nan sai nan amma shi zikirin ka ɗauki guda ɗaya sunan Allah ka ɗauki guda ɗaya to he ta maka tasiri wannan suna ɗin a jikinka yawwa duk sunan Allah da ka ɗauka shi yasa maulana Musa Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa da Allah ya ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha sunaye Allah a kyawawan sunaye ya tabbata ga Allah ku roƙe shi da shi ko ku bauta mashi ma Allah da wa'innan sunaye yace to a gurin malaman zahiri shi sai suna dauko hadisin da annabi yace man ahsaha da halal janna duk wanda ya haddace wa'innan asma'ullahi husna 99 ya shiga aljanna shehu Ibrahim yace wannan a haƙƙin malaman zahiri ne amma a haƙƙin sufaye man ahsaha da Allah yake nimi shine wanda ya sufanta da wa'innan sunaye guda 99 din duka ka dauki tun daga kan ar-rahman ka zama mai yawan tausayi mai tausaya ma littan Allah duka shi ya zaka ce idan sufi ya cika sufi daidai da kudin cizo baya iya kashewa aka ce akwai daya daga cikin manyan almajirin Shehu Ibrahim Radlan Shehu Ja'far Katsina Shehu Ja'far Katsina aka ce ɗakin sa ya kasance ya cika akwai kudin cizo da yawa an ce da sama gani ya ce bayin Allah ne akwai abin da suke ne baya iya shi bari ya da kashe su ba sabiya da sanin Allah akai ya bari a sa magani ya ce sai dai yayi baki ya ci kai su daki ya gana da su amma shi yake ya gumbace ya zauna da su ya ce halittan Allah kuma suna zikirin Allah akan me da aka kashe masa ba tashi musu magani ba aka ce san da ya tafi aikin haji tukunna aka je aka sa magani aka share daki aka fitar da su ya dawo kuma ya tafi da to wannan shine wato su biyin ya cika idan turuwa ba iya kashe ta ya cika da sukan sufan ar-rahman ya zo zama ar-rahim musamman ma mutum musulmi kuma mumin shi kuma wani khasa lidifi da aka masa na tausayawa da banni ka zo ka zama al-maliku al-quddus as-salamu al-mumin duk wannan sufan ya zama sufan ka yace to shine sufaye shine ainihin man asa da halal janna da ake nufi to Allah ya sa mu cika da imani alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kungiya ta markazu ahbabin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mu ma ya tara da wamar da mu a cikin su kuma Allah ya saka musu da alkhairi abinda suke nema na arzikin duniya da lahira Allah ya musu dan wanda Allah bai taba yin kaman sa ba shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bar mu a wannan hanya na bayin Allah wa maulan mu Shehu Tijjani radiyallahu anhu da maulan mu Shehu Ibrahim Allah ya kiyaye mu zaniya gabarin hanyar su Allah ya bar mu tare da su a duk halin da muke ciki bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصحك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون duk wanda yazo nan da bukatun sana alkhairi Allah ya biya mana duk wanda ko wucewa yazo yayin farin ciki dan wannan maulidi to Allah shi ma ya biya bukatun sana alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursali walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah an sarari wato fadakarwa kenan daga bakin Malam Burhanuddin Malam Goje, Allah saka da alkairi. Ya mana takaitaccen bayani akan sufaye, suwaye ne ne a halin suwaye ne sufaye na asali, dan akwai sufaye wayanda su suka sawa kansu sunan ba wai samu su aka yi ba ko kuma ba asalin sufaye ba ne, sun kirkiro sunan ne suke kiran kansu da sunan sufaye. To ya mana bayani akan asalin su wane ne sufaye ba kifaye ba. Kafin ba wa malami na gaba, ba mu ba wa shugaban wannan kungiya wato ta markazul ababi rasul wa ahl baitul adhar wa ashabi kiram wanto brothers association ko street bouncy zai wani takaitaccen jawabi akan wannan kungiya. Akaramaka Allah wa tafaddal mashkuran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko a mazauni na wanda nake jagorancin wannan kungiya ta markazul ahbabur rasul wa ahli baiti al-athar wa sahabatul kiram, lallai ina mai murna da godewa wa Allah da ya nuna mana wannan rana da muka taru ba don komai ba sai don maulidin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Hakika babu abin da zan iya gaya ma kowa a nan sai dai in ce Allah ya saka ma kowa da alkhairi, Allah ya ƙara karɓan wannan ibada da muka yi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakika wannan kungiya mun kafa shi ne ba don komai ba sai dan ceto ƴan uwanmu matasa a halin da muka tsinci kanmu, yadda wasu wasassu suke amfani da wasu zantuttuka na ƙarya su cutar da ƴan uwanmu matasa, kuma duk ba wani abu bane ya jawo illa ƙin zuwa makaranta duk shi ya jefa mu a cikin wannan hali. To hakika muka zanna muka dan yi wani tunani a muyanmu ta yaya dami mu taimaka ma ƴan uwanmu matasa. To shine muka kafa wannan kungiya ba don komai ba sai don wannan abu. To anan kiran da nake yi don Allah don Annabi, kamar yadda muka asasa wannan kungiya mun kafa shi ne don mu kanmu matasa da ma iyayenmu da ma kowa da kowa, kai har wanda ma baya kaunar maulidin manzon Allah din ma duk da su mu damuwar mu haɗin kan al'umma din muke nema. To amma mu matasan da muka yi ta kira a yi jodin a zodin, wallahi wani abun ma sai ka gan shi abun mamaki. Duk abin da kake kira a kan wajen addini ma a zo a yi sai ka gama nan kamar ka kona wa mutum rai ne ko ya ne ransa ya ɓaci. To hakika muna kira ga matasa, ku sani addini da matasa yake alfahari. Wallahi wallahi inda ba matasa zamanin manzon Allah da addinin nan bata zo mana ba har mu mu ganta yanzu ne. Don haka kowa ya sani wayannan malamai da kuka gansu muke zanna nan wallahi su ne fitilanmu, su muka tara kuma su muke kallo. Duk abin da suke faɗa gashi nan dai kai ka ji shi kowa ji. To dan Allah dan Annabi kirana a nan kowa ya san me yake yi, saboda yanzu ba wai an bar tare ka a kwace ma kuɗi ko waya, a'a yanzu imanin ne a raba ka da Annabi Muhammadu ka mutu kafiri dan wuta kawai shine abin da ake so, ba wani abu bane kawai. Dan Allah dan Annabi kowa ya sani, kuma daga ƙarshe dan Allah akwai wani matsala da yanzu muke samu,
shine yanda ake cutar da matasa a tara su a masallaci wai za a musu talimu maimakon ka nemi littafin ka kawai bi ka je zaure ka tsuguna malami ya ma karatu wasu shawara ji su zo su yi ta cutar da kai su yi ta bata ma lokaci a banza ofi a zo ana nuna ana siffanta jiki ma Allah ana cewa abun na gwallaga nan muke zanna ba abun da ba mu ji abun da mutane a gwallan suke faɗa to dan haka ga malamai sun zo da Allah da Annabi su kara jan mana hankali gaba daya da ma wanda yazo da ma wanda bai zo ba da wanda sauti yake kai masa dan haka ina murna da duk wanda yazo nan Allah mai da kowa gida lafiya Allah kuma ya biya kowa bukatar sa albarkan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum
alhamdulillah mun sarari jawabi kenan daga bakin chairman na wannan kungiya wato malam Abubakar Ahmad Malam Ibrahim Ahmad wato wannan da musani da malam baban gida Allah saka da alkhairi lallai jawabansa da yayi sun dan kama zuciyar mu kasance rayuwar da aka halakar da ɗan uwan mu musulmai ana gwada musu wannan turba da ake kai ba tafiyan Allah da Annabi bane gara su zo su bi ahli sunna su shiga sunna su koyi yadda ake sunna ahli sunna wal jama'a mala amar jaji ya taba fassara mana sunna ahli sunna wal jama'a din nan ha kuma ma mala awul fati in ba manta ba ya taba fassara mana asalin me ake nufi da ahli sunna wal jama'a to a ƙarshe dai mana kira zuwa ga ƴan uwan mu musulmai da su gane addinin nan fa addinin nan fa guda ɗaya ne sa'an nan kuma addini ma wurin Allah shine to alhamdulillah dai dawo je kai tsaye zuwa ga ajenda mu na biyu na uku dawo kira malam Junaidu Abubakar ya ba mu tsaraban da yazo mana da ita wato maudu'in da muka ba wa malam shi ita ce su wane ne ƴan hakika ko me ake nufi da hakikan nan
bari mu gama da shi tukun
akarwakallahu tafaddal mashkuran